Ashirin mu na nishadi. A yau mun samu bakoncin
Haruna Abdullahi amma fa sani na da DJ AB aka DJ Abba. Su ba ba ne eh.
Kai DJ ne koko kaka?
Eh to gaskiya ni ba dai irin DJ din nan bane dake playing waƙoƙi a party. Ni music producer ne. To shi yasa na saka ma kaina DJ din. Di koi suna ne dai.
Producer kenan kana?
Yes, ina hada kida, ina mixing da mastering waƙoƙi.
Kana waka?
Yes, ina waka kuma.
Wane iri kake yi?
Ina yin hip hop, ina yin kuma dancehall.
Wane ne dancehall?
Dancehall wani wanda irin ake dan rawa. Kin gane a hip hop kuma rap ne. Yeah.
Idan aka ce DJ AB, misali, mai sauraro da wacce waka ya sanka?
Eto an sani da su baba ne su waye su baba ne a kuma sani da totally da babban yaya
da dena muna guda daya muje
eto aga ma shoes and my watch like totally gani all black irin totally chicks din su fola mun totally da su baba ne irin totally
wacce ce bakan damiyar ka
eto gaskiya su baba ne
wannan da Selena
no ita wannan ana cewa ne su waye su baba ne eh su wane ne su baba ne to
wai ni ina ta mamaki su masu hip hop din nan dole idan mutum zai rera waka sai ya dinga wani abubuwa da hannunsa da jikinsa ya dinga dan rausaya
eh mana in ka tsaya koyi gum kana yi ai it doesn't make abun ya looking irin like energetic so koi ana so kada kanka ma zaka ga kana yin haka akan ba ma sai an cewa ba
kawai abun
eh mana akwai zuwa yake yi haka ne
to wani irin sakonni kake isarwa a wakarka ta hip hop
eh to sakonnin da nake isarwa a wakata ta hip hop eh to akwai muna bada labari a cikin hip hop din mai fadakarwa muna kuma bada shawarwari da wasa haka
wani irin labari kuke ba irin
eh to akwai waƙoƙina da na bada labarin irin soyayya na da wata da yanda ya fara da yanda ya kare eh akwai kuma waƙan da irin mutum zai dinga yaban dressing din da yayi da irin abubuwan da yake yi kin gane so mutane ma kaman sun fi son irin wannan
to da dama idan nayi zanta da irin masu yin hip hop sukan yi korafin cewa al'umma ba ta suna kyamatar su ka kan fuskanci haka
gaskiya ni dai style din da nake yi ya bambanta da wanda mutane suke tunani
ya bambanta shi
eh to kin dai ga yanayin yanda nake video dina ba na saka irin mata suna rawan banza ko ana nuna irin ana shan sigari ko wani abu nan ba na nuna wannan abubuwan kawai ina nuna abun da nake faɗa ne ba na nuna irin wani abu yes da kuma abubuwan da nake faɗa ba na faɗa irin vulgar abubuwa ka sosai
kamar shekara nawa da ka fara
kai gaskiya fa tun ina yaro nake yi na tun ina yaro na fara da hada kiɗa ne sai daga baya na fara rubuta waka ina yin waka da kaina
kana makaranta ko aiki
aiya ina makaranta ina ABU Zaria
wani course
ina studying quantity surveying
idan ka kammala karatun ka shin zaka yi aiki ko ko zaka ci gaba da waka
zan yi duka
zaka yi duka
eh
me burin ka
eh to buri na kai in ga arewa ta shiga duniya an san da mu a harkan entertainment kuma ana yi da mu
an bar ta a baya ne
gaskiya an bar mu a baya wallahi
ya akai aka bar ta a baya
ah to ai wannan kuma mu dai mu ma mun tashi ne mun ga an bar mu a
baya
ba sani ba su shine muke struggling muna
so yanzu kana cikin masana'antar ku
eh
dole zaka san
eh to gaskiya daga roots ne kawai irin discrimination ne da dai irin ana cewa ba kyau ba kyau maimakon irin a shiga a gyara sai kawai a ta cewa ba kyau to shine sai abin koya yazo ya mutu amma ni a gani na akwai kudi a harkan ana samun kudi kuma abu ne wanda zai sa zai rage unemployment
idan
mutane suna irin ana supporting artists suna samun abin yi dan once aka ce mutum na samun kudi da abu you be serious about it saboda ka san cewa kudi kake samu ina son ganin na tafi international ba ma zama yes international kawai yes exactly
wajen Africa ko
yeah ina waka na da Hausa suna yin turancin su ko kuma wani irin yare suke yanda za a san culture din dan Hausa is one of the biggest wannan culture da kuma language a Africa wannan hands down kowa ya san wannan so muna da mutane muna da large population so ban ga me zai hana a ce ba san Hausawa da entertainment ba
to a al'adan wannan shiri da mu kan yi wa mawaki tafiye mu ce muna amshi kai muna baiti ya rerawa dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop. In muka tafiye ka za ka iya yi mana freestyle.
Okay, dandalin VOA. Dandalin VOA. Dandalin VOA. Taka a hankali VOA. Dandalin VOA.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.